Madela.
Concept.
Where you quote the dead
General Ice
Madela. Not a daddy Kasheni. Where you dawa hala when the daddy the Kasheni. I when the daddy the Kasheni. Daddy Kasheni. Where you dawa hala when the daddy the Kasheni. I when the daddy the Kasheni. Not a daddy Kasheni. Where you? Where you? Where you Allah daddy Kasheni. Where you? Where you? From the way you de move your body, wallahi harbani so inga ma imbarku. Na chekai, ndang Allah kubani wiwi. Te emata irin siriri. Bamzo dunia, nshawu yaba dang haka wallahi basa nshawu yaba. Inku kabani seinachi, harna samu seinachi. Yari nyata shimanje, kawukata na maja na manje na chekai. I want to make money, yeah. I want to beg body. If you want to be somebody, then be ready to share. Na daddy kasheni, wayo ndawa hala gwanda daddy te kasheni. Ay gwanda daddy te kasheni.
Daddy daddy
daddy kasheni.
Daddy kasheni.
Wayo ndawa hala gwanda daddy te kasheni. Ay gwanda daddy te kasheni. Na che daddy kasheni. Wayo 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 Allah daddy kasheni. Wayo wayo.
Tanda sengi kuma duk yan matan suka sani ka san na bata ban son reni ina kofsa Allah zai yafe ni ina shigo matasa na kallo anything where you talk then go follow 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 now so I enter just then play this song on my speakers boss I ask PK your mom who sing song ban me here on one new King Kong Jeez. Now so I carry microphone I start to dey rap papa daddy kasheni before I know Joby don't carry girls for my car daddy kasheni
na te daddy kasheni wayo ndawa hala gwanda daddy te kasheni ay gwanda daddy te kasheni
daddy daddy
daddy kasheni
daddy kasheni
wayo ndawa hala gwanda daddy te kasheni ay gwanda daddy te kasheni na te daddy kasheni wayo 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 Allah 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 daddy kasheni na san duniya tana da fadi ai kuma tana da dadi dan haka bazan kashe kaina ba bazan bari ta juya ni kamar waina badan sakin madara da banda koko rubutun arabe da banda boko juya ta tabaye ka bada toko kai ka taba mu ka shako boko eh mata ku zo ku kashe ni dan Allah ku zo ku kashe ni gwanda ku ku kashe ni da wahala na ce ki kashe ni wayo da wahala gwanda dadi ta kashe ni ai gwanda dadi ta kashe ni daddy kasheni
daddy kasheni
wayo dawa hala gwanda daddy ta kasheni ai gwanda daddy ta kasheni na ce daddy kasheni wayo 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 Allah 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 daddy kasheni ya Allah ka ba mu namu ka ba mu da babu Kabama namu, rabbi rabama jababu Nate kabama namu, rabbi rabama jababu Kabama namu, nandara jarka rabama jababu